الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na Irshadus Salik a cikin mazhabar al-Imamu Malik Imamu Daril Hijra Hujjatul Umma Ra'asul Mutakinin wa Kabirul Mutasabbitin al-Imam Abu Abdullahi Malik ibn Anas a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin kitabu salati mun gama bayani akan abin da ya shafi wato lokuta na sallah wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon fasali na biyu a cikin littafi na'am
bismillahir rahmanir rahim faslun الأذان سنة مؤكدة للمصلين الفرض في وقته جماعة
فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الأذان سنة مؤكدة للمصلين الفرض في وقته جماعة أتو الإمام الله تعالى يجكن صدر رحمة yace al-adhan wato shela kiran sallah idan aka ce al-adhanu a yare na larabci ana nufin al-i'lamu sanarwa ta sanar da wani abu imma abun wannan mai kyau ne imma abun ba mai kyau bane in dai shela ce zakai ana ce da ita al-adhan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin al-qur'ani Allah ta'ala ya ce wa azanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma azana mu'adhdhinun ayyatuha al-ayru innakum lasariqun sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fa azana mu'adhdhinun bainahum اللعنه على الظالمين وذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير اتو wannan shine al-adhan shine sanarwa shela wa adhanu min Allah wa rasulihi me shela daga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama sanarwa ne daga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga mutane يوم الحج الأكبر كنا سيكون أبن دعاكي نفيد على أذان واتو أيارينا مسلنج إذا أكتشي كلان صلى أيارينا مسلنج شين الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مشروعة واتو كسندتي ولوكتين صلى تفر الله تاشيغا أما بعد عندكتي صوبان إذاك سندتا zaka sanar da mutane cewa lokacin sallah ta shiga ta hanyar kada ko ganga ka dinga bugawa ko ka dinga ihu ko ka dinga kaza a'a da waɗansu lafuzza wanda addini na musulunci ya tanada shine bi alfazin mashru'a ma'ana bi alfazin khassasathu shari'a da waɗansu lafuzza wanda shari'a ta musulunci ta keɓance su saboda yin amfani da su a lokacin da za a sanar da cewa lokacin sallah ya shiga to wannan shine ake ce kiran sallah ake ce da shi kiran sallah ta yanda idan ka tashi za ka yi kiran sallah a wannan gari a unguwa kaza kiran sallar ka zai dace da na 'yan unguwa kaza kiran sallar 'yan garin nan zai dace da 'yan gari kaza zai dace da 'yan gari kaza ko ina idan ka je idan za a yi kiran sallah waɗannan lafuzan su ne dai za a yi amfani da su ba wani wanda zai kirkiri nashi daga gaban kanshi ya ce shi yana ganin cewa tunda dai wannan ya zama to ƙauyenci yanzu birni da ƙauye duk inda ka shiga za ka je da shi ake amfani mu dauko wani sabo an gane ku to malam ya ce al-azan to hukuncin kiran sallah a wajen malamai na musulunci waɗansu daga ciki sunnatun muakkadatun wato sunna ce wanda take abal karfafawa sunna ce wanda take da kai karfi sunna ce mai karfi lil musallin al farda ga waɗanda suke nufin za su yi sallah ta farilla ma'ana lil ladina yuriduna as salatal mafruda ga waɗanda suke nufin sallah wanda take abal fardantawa fi waqtihi kuma za su yi ta a cikin lokacinta ba wai bayan lokacinta ya fita ba sannan kuma jama'atan suke so za su yi ta a cikin jami'i ba wai kowa zai tashi shi kadai ba to an sunnanta yin kiran sallah ga irin waɗannan jama'ar ma'ana kamar yanda mai mukhtasar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato yace sunnal azanu li jama'atin talabat ghayriha fi fardin waqtiyyin an sunnanta yin kiran sallah ga dukkan jama'ar da take neman watatta ga dukkan waɗanda suke so a tattaru a hada a guri ɗaya a yi sallah sannan kuma a cikin sallah wanda take ta farilla ne aka sunnanta wannan kiran sallah banda sallah ta nafila sallah ta nafila ko wata irin sallah ta nafila ba a yi mata kiran sallah sallar idi guda biyu ba a yi musu kiran sallah sallah ta shayar da fari ruwa ba a yi musu kiran sallah sallah ta kusuf na ash-shams ba a yi mata kiran sallah sallah ta kusuful qamar ba a yi mata kiran sallah sallah ta tarawihi ba a yi mata kiran sallah duk sallar da ba ta farilla ba ba a yin kiran sallah saboda za a yi ta an gane ko sannan kuma ya zamanto kuma sallar mai lokaci ce sallar da lokacin ta ya fita ko da ta farilla ce za mu bada ta a cikin jama'a to ba za mu yi kiran sallah ba muqaddara cewa mun makara bun yi ba sallar asubahi wajen karfe 8 muka tashi mu duka a ɗakin mu mun kai mu 10 watakila kuma akwai waɗanda su ma suka makara mu tashi mu je mu masallaci mu kwada kiran sallah irin wannan lokacin ba za mu yi ba saboda addini na musulunci bai ba mu damar wannan ba sannan kuma dole ya zama to jama'atan ne mutum ɗaya wanda yake zauna a gari kana zauna kai kadai a gari zaka yi kiran sallah ba zaka kwada kiran sallah a cikin gidanka ba ko ka zo unguwar ku bayan an gama sallah ka yi kiran sallah ka ce eh ina so zan yi sallah ne shi yasa nace bari in yi kiran sallah to wannan shine abinda wato aka sunnanta kiran sallah a gurin shi guraren da aka sunnanta kiran sallah kenan wato idan aka ce sunnatun muakkada shine wajibi kenan kamar yanda zaka ga cewa mai risala yayi amfani da cewa wajibi ne saboda shine sunna din muakkada sunna wanda take abul karfafawa na'am
wala yu'addinu wala yuqimu illa muslimun zakarun mukallafun arifun bil awqat
na'am wala yu'addin wato ba wanda yake yin kiran sallah wala yuqimu ba wanda yake ta da iqama wato ba wanda yake yin kiran sallah shi ya zamanto amshashshe abun bai walada abun lissafi da shi a shari'a ta musulunci sannan kuma ba wanda yake ta da iqama shi ta zamanto ingantacciya ta samu kamala 100% illa muslimun face dai musulmi idan arne ko kirista ko wani ba maguje ya zo ya dauki lasabi ka yi kiran sallah to koda ya zo da lafuzza na kiran sallah daidai to wannan kiran sallar nashi bai yi ba saboda shi bai ma shiga musulunci ba barantana a maizancen kiran sallah dan haka yana daga cikin sharuɗa na amsar kiran sallar mai kiran sallah ya zamanto musulmi ne idan ba musulmi bane sai a ce ya ja da baya ba zai yi kiran sallar ba idan yana bukata yayi kiran sallah shine dole ya shiga musulunci an gane ku sannan kuma na biyu zakarun ya zamanto namiji ne ba mace ce bace kada ya zamanto a wata unguwa a ce an samu wata ladaniya duk ɗan unguwar gabaki ɗaya ba wani wanda ya iya kiran sallah sai maluma wance ita take zauwa ta musu kiran sallah a'a bai dace ba wanda ya kamata ya zamanto ladan ya zamanto namiji ne an gane ku sannan kuma mukallafun wannan ladanin da zai yi kiran sallah ko ladanin da zai tada iqama ya zamanto mukallaf ne wato baligi ne doka ta fara aiki akan shi. Ina yi bari na bari, wato wanda ake neman da ya aikata dokoki na musulunci duk abin da ya kama da tijawa in shekara 50 shi ma ya kama shi na farilla. Irin azumi ne, sallah ce, kaza ne, kaza ne, kaza ne, duk na musulunci shi ma ya kama, shine mukallaf. Ana wanda doka ta fara aiki akan shi dole ya zamanto ya balaga. To amma idan ya zamanto an samu yaro wanda bai huce shekara 10 ba, ya iya kiran sallah, yaro ne gashi da murya, gashi da hankali, sannan kuma lafuzza na kiran sallah ya mafi waɗansu manyan iyawa. Idan yayi kiran sallah, kiran sallah shi yayi, an gane da kyau. Ya halitta yaro wanda bai huce ba shekara 10, in dai ya koyi yanda ake kiran sallah, yanda ake ta da ikama, idan yayi sallah shi ta, kiran sallah shi yayi, za a bashi lada, sannan kuma ta da ikamar shi ta yi. Arifun bil awqat, sannan kuma wannan ladanin ya zamanto ya san lokuta, ya san lokutan da ake kiran sallah. Kale ya zamanto kawai ladani ne wanda idan ya ji daɗi ya ci abinci ya gama cikin shi da rana wajen 11:30 kawai je shi ya kwada kiran sallah. An gane ku? Dole ya zamanto yana da kwai wa'ai, ya fahimci lokaci na sallah kaza yana shiga ne lokaci kaza da kaza, lokacin sallah kaza yana shiga ne kaza da kaza, lokacin sallah kaza yana shiga ne karfe kaza da kaza. Ya zamanto yana da kwai masaniya akan haka. Idan ya zamanto baya da masaniya akan haka, to ya zamanto akwai wani daga cikin ladanne wanda yake gangaram ne, malami ne, ya san lokacin kiran sallah, to sai ya zamanto yana yi mishi biyayya, ya kalliduhu kenan. Sai ya zamanto yana ta yana tarataya da shi. Idan ya je ya yi kiran sallah, shi ma sai ya tafi ya yi kiran sallah unguwarsu. Saboda dama masallaci, in dai aka ce wannan masallaci ne wanda ake buƙatar waɗansu su zo mu yi sallah a ciki, ko to an sunnanta yin kiran sallah a cikin shi. Walau ta qarabatil masajid, wato koda masallatan sun yi kusa da juna, koda ga masallacinmu ga masallacinku, in dai masallacinku jama'ar da suka zo masallacinku ba su muke buƙatar su zo masallacinmu ba, ko kuma jama'ar da suka zo wannan masallacin mu ma muna buƙatar waɗansu tafi wancan, to an sunnanta yin kiran sallah a kowanne. An gane da kyau? To shine sai ya zamanto ya samu wani arif bil awqat, wanda ya san lokutan da ake kiran sallar, wanda idan ya ji ya yi kiran sallah, to tabbas lokaci ya shiga. Saboda waɗansu suna irin wannan su yi shishigi su fara kiran sallah, amma kuma su basu ma san lokaci ba. Na'am.
Yashfi'u kalimatihi illa al-akhirata wa yurajji'u fi shahadataini wa yazidu tatwiba fi subhi.
Yushfi'u kalimatihi illa al-akhira. Yushfi'u kalimatihi, wato yana zawwa da jumloli na kiran sallah biyu. Jumloli na kiran sallah yana zawwa da su biyu. Idan ya tashi Allahu akbar, Allahu akbar, kaga ya Allahu akbar guda biyu. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ita ma yazo da ita biyu. Haka na ashhadu anna muhammadar rasulullah, haka hayya ala salah, haka hayya ala falah, haka Allahu akbar, ha kuma la ilaha illa Allah, ita kadai ce ba zai zo da ita ba. Jumla su biyu kenan. Shine yace yushfi'u kalimatihi, yana zawwa da jumloli na kiran sallah biyu. To kaga anan yace kalimatihi, kalmomi. To amma ana nufin jumloli, saboda akwai waɗansu guraren da ake amfani da kalma amma kuma ana nufin ne jumla. Wannan kuma shi ma yafi yawa, za mu yi ta gani a cikin karatunmu na Alƙur'ani, sannan kuma za mu gani a cikin karatunmu na sunna ta ma'aike sallallahu alaihi wasallama. Kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalimatul ikhlas la ilaha illa Allah. Wato da waɗansu daga cikin wato gurare wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi amfani da kalima amma yana nufin jumla. To shi yasa dan Malik anan waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ya faɗa yace wa kalimatun biha kalamun qadiyu am, wato wannan dama so da dama ma ana yin amfani da shi. An gane da kyau? Yushfi'u kalimatihi yana zawwa da lafuzza na kiran sallah biyu illa al-akhira face dai wato jumla ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah fa innahu ya'ti biha mufradatan, wato yana zawwa da ita halin kasancewarta so ɗaya tal zai zo da ita. An gane ko ita kadai zai zo da ita, ba zai maimaita ta ba, zai zo da ita ifradan kenan, ita kadai zai zo da ita. An gane? Wa yurajji'u fi shahadatayn, sannan kuma wato mai kiran sallah idan ya zo shi kiran sallah yana tittasa waɗannan kalmomi na shahada guda biyu, tittasa su ake yi, bayan ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai a ji ya ɗan yi shiru ya ƙyale ko, to a wannan gurin zai ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai kuma ya sake tattasa su ashhadu an la ilaha illallah. Mun gane da kyau? To wannan shine at-tarji'i, wato yurajji'u ash-shahadatayn wa yurajji'u fi ash-shahadatayn ma'ana yukarriru ash-shahadatayn kenan, yana tattasa waɗannan wato kalmomi na shahada guda biyu, ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah. To wannan kamar yanda hadithin Abu Mahdhura wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da shi kiran sallah kamar yanda yake cikin sahihu Muslim, wato haka ya tabbatar shine irin kiran sallah wanda muke yi wannan mai tarji'i. Haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da Abu Mahdhura. Abu Mahdhura shine babban ladanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a garin Makka, shi yake mai ladanci, to haka ya kasance yana yi. To cikin hadisin sunan na al-Imam Abi Dawud, na al-Imam Abu Dawud wato ya zo shi shima akwai kiran sallah wanda ake yin kabarbari guda hudu a farkon shi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah. To kuma a wannan kiran sallah shi kuma babu tarji'i a cikin shi, idan aka yi kabarbari guda hudu a farko to a ciki babu tarji'i, kuma ba za ka yi tarji'i ba, waɗannan guda hudun da kai shikenan sai ka ci gaba da kiran sallah, babu zancen ka tsaya kuma ka maimaita wato kalmomi na shahadan nan guda biyu. Wa yazidu taswiba fi subhi, malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace ladani yana ƙara at-taswib wato sanarwa, yana ƙara sanarwa fi subhi a cikin sallar as-subahi ta hanyar yin kira da babbar murya da kuma kwadaitarwa akan halartar sallar as-subahi da muhimmancinta, yana ƙara as-salatu khairun minan nawm, shine at-taswib. Idan aka ce at-taswib kamar yanda al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ce abinda ake nufi da at-taswib shine al-i'lamu bish-shay'i wal-inzaru biwuqu'ihi, sanarwa da wani abu cewa zai tunkaro, sannan kuma ka galgadi mutane da afkuwar wannan abu. Kenan idan aka ce as-salatu khairun minan nawm, wato kana gaya wa mutane ne cewa yin sallah din nan wata as-subahi tafi alheri sama da mutun ya doge ya ci gaba da barcin sa, mutun ya tashi yayi kokari ya fito yayi sallah a cikin masallaci tare da jama'a, to ladan da zai samu da dimbin faralar da zai kasance a cikin ta ya fi wannan daɗin barcin da yake ji, duk yanda barci ya kai a daɗi to bai kai ba daɗin sallar nan da mutum zai yi. Saboda idan kai sallar nan ta asubahi a cikin jama'a, na farko dai kana ɗaya daga cikin waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su aminci, duk wani wanda ya ce zai taɓa ka a wannan ranar kale ya yi tunanin da kai ne zai yi faɗa, da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne zai yi faɗa, kamar yanda hadithun Jundub wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim da abu da sunan musnad na al-Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sallas subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakum Allahu min dhimmatihi bi shay'in fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi shay'in yudrikuhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sannan kuma farala ta biyu shine duk wanda ya sallar asubahi a cikin jama'a za a rubuta mai ladan tamkar yayi qiyamul layl rabin dare gabaki daya, in aka kasa dare gida biyu, in awa 12 ne dare to tamkar ka kwana ne kai tsawon awa 6 kana qiyamul layl, ladan da zaka samu a ciki. Sannan kuma daga cikin fadla ta salatu subhi a cikin jama'a shine bawan Allah zai tashi yana da kai karshashi, hankalin shi a kwance da nutsuwa ba kasala a tattare da shi. Amma idan ya zamanto mutun tsawon daren nan gabaki ɗaya yayi shi da shinkori da sauransu kuma bai tashi ba ya sallar asubahi, to zai tashi a wannan rana jikin shi a kasalce, sannan kuma ran shi a bace, kadan ka taba shi zaka ji shi da tsamin rai da sauransu, da sauran fadail na sallar asubahi a cikin jama'a, wanda kuma ita ce sallar asubahi idan mutun yayi ta mala'ikai na lokaci biyu suke halartarta. Mala'ikan da suke aiki na dare da mala'ikan da suke aiki na rana duka suna halarta sallar asubahi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. To shi yasa malam yace wa yazidu at-taswib, wato yana dada kira, yana dada sanarwa a cikin kiran sallar asubahi ta hanyar yin amfani da waɗannan lafuzzan guda biyu, waɗannan jumlolin guda biyu, as-salatu khairun minan nawm, as-salatu khairun minan nawm, zai ta maimaita ta sau biyu kenan, kuma zai saka ta ne bayan ya ce hayya alal falah kafin ya ce Allahu akbar, a wannan gurin ake kawo ta kamar yanda yake cikin sunan na al-Imam Abi Dawud, wato hadithin Abdullah ibn Zaid. An gane ko? Wato zai ce as-salatu khairun minan nawm, wato yin sallah dumbul ladan da za a samu a cikin shi yafi alkhairi sama da hutun da mai barci zai samu a cikin barcin shi, ba za ka hada ba. Na'am.
Wala yajuzu qabla alwaqti illa laha wal iqamatu adadu fa yuqimu alqadi wal munfarid.
Shikenan. Wala yajuzu qabla alwaqt, wato kiran sallah baya halitta kafin lokacin sallah ya shiga, ma'ana wala yajuzu al-adhanu qabla an yadkhula al-waqtu, wato kiran sallah baya halitta kafin lokacin sallah ya shiga, illa laha face dai sallar asubahi kadai take da kai wannan rangum, ba wata sallah daga cikin sallolin nan na farilla da zaka yi mata kiran sallah kafin lokacin ta ya shiga kuma kiran sallar ka ya zamanto amsashi. Sallar az-zuhr, sallar az-zuhr idan kai kiran sallah kafin rana ta karkata daga tsakiyar sama, to wannan kiran sallah ne wanda yake marduri, saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai shar'anta shi ba, haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai shar'anta shi ba. Haka al-asr idan kai kiran sallar ta kafin lokacin ta shiga, kiran sallah ne wanda yake marduri, haka magriba kafin rana ta fada, haka isha kafin lokacin ta shiga. An gane ku? To shine yace kiran sallah baya halitta kafin lokacin sallah ya shiga, face dai kiran sallar asubahi, saboda ita ana yi mata kiran sallah guda biyu ne. To ya halitta a yi mata kiran sallah kafin alfajiri ya keto, ma'ana a kashi ɗayan 6 na ƙarshe na dare kenan, shi ma ba a kowane lokaci bane a cikin daren zaka yi kiran sallah, sai daf da keto wal alfajir, ta yanda kana gamawa tsakanin kiran sallar naka da keto wal alfajir bai huce waɗansu 'yan mintuna ba. Idan ka kasa dare gida 6, to a kashi ɗaya na ƙarshe, idan awa 12 gare mu, to shine awa sai an yi awa 10 a cikin ta 11 za ka yi kiran sallah, shi yasa za ka ji wani lokaci yanzu wajen ƙarfe 4:30 ko da wani abu ake yin kiran sallar wannan na farko kenan. To nan saboda ana yin shi ne saboda mai barci ya falka dan ya gane cewa to dare ho ya zo ƙarshe, kuma lokaci ne na sabkar rahama, a wannan lokacin Ubangiji subhanahu wataala yana saukowa sama ta farko, yana shela, yana cewa man yad'uni fa astajiba lahu, wa zai roke ni in doki abin da ya roke ni in bashi man yastaghfiruni fa'ghfira la wa zai nemi gafara ta kan wani laifi da ya aikata in gafarta mishi man yasaluni fa'udiya wa zai roke ni wani abu in doki abin da ya roke ni in damka mishi to waɗannan sune dukkan abubuwan da yasa ake wannan kiran sallah sannan kuma saboda wanda yake kiyamul layli ya gane cewa dare ya zo karshe yayi tadkhisi ya daidaita idan akwai gurin da zai idan akwai wata gaba da zai tsaya ya tsaya ya mutire saboda dare ya zo karshe wannan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace bilalu yana yin kiran sallah ne li yarji'a na'imakum wal yunabbiha qa'imukum wato wal yunabbiha qa'imakum wato saboda ya farkar da wanda yake mai kiyamul layl wanda yake tsaye sannan kuma saboda wato wanda yake mai barci shi kuma ya tashi ya dawo da shi na'am wal iqamatu akadu wato ta da iqama ita ce mafi karfi na abin da ya shafi sunnanci sama da kiran sallah saboda ta da iqama ita manna take da sallar ko littisaliha bis salati saboda amanna take da sallah shi yasa ya zamanto ta fi kiran sallah karfi a wajen yi dan haka malam zai maka bayani akai yace fuqimul qadi alqadi wanda sallah ya bari har lokacin ta ya fita ya tashi zai rama ta saboda wani uzuri daga cikin uzurruka waɗanda suke karbabbu a shari'a to idan ya tashi zai rama wannan sallah din yuqimu yana ta da iqama an gane da kyau yawwara wal munfarid haka nan kuma mai sallah shi kadai wanda zai yi sallah shi kadai a gidan shi ne zai yi sallah a shagon shi ne zai yi sallah a gonar shi ne zai yi sallah a cikin masallaci ne zai yi sallah shi ma dai yana ta da iqama to amma kaga cewa wanda zai rama sallah ba wai shi kadai ba ko su da yawa ne in za su rama sallah ba za su yi kiran sallah ba saboda lokacin ta ya fita sannan kuma mutumin da zai yi sallah shi kadai a cikin gidan shi ba zai zo shi bai kwada kiran sallah a unguwa saboda yana kwada kiran sallah za a ce to wane ho wannan ho ina gawa abin nashi ne ya tashi ayi dubara a kawo shi a kai shi a mishi allura ta kashi ya jiki an gane ko to amma kaga ta da iqama idan zaka yi sallah ta farilla zaka rama ta ne ko kai kadai ne zaka yi duka zaka ta da iqama na'am
wa yutiru kalimatihi illa takdira wa yustahabbu kaunuhu sayyitan mutahhiran ala uluwin mustaqbilan
to shikenan wa yutiru kalimatihi malam yace sannan kuma yana zawwa da kalmomi yana zawwa da jumloli na ta da iqama dai dai yana zawwa da su dai dai ma'ana ya ati bi alfazi aliqdamati witran yana zawwa da lafuzza na ta da iqama dai dai mara dai dai zai zo da su illa takbir wato in banda kabarbari guda biyu na farko kabbara ita kadai ce zai zo da ita guda biyu amma sauran lafuzzan gabaki daya zai zo da su ne dai dai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala salati hayya 'ala al-falah qad qamatis salatu Allahu akbar la ilaha illa Allah wato zai zo da su haka shine yace wa yutiru kalimatihi yana zawwa da kalmomi na ta da iqama dai dai mara illa takbira face dai kabbara ita ce zai zo da ita biyu ma'ana kabbara ta farko da kuma ta ƙarshe ta kusa da ƙarshe wa yustahabbu kaunuhu sayyitan to wa yustahabbu ana so kaunuhu sayyitan kasancewar shi wannan ladanin da zai yi kiran sallah ya zamanto mai murya ne mutum ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mishi da zaƙin murya yana da kwai wato dawi sun murya mai daɗi ce muryar tashi mutatahhiran sannan kuma ana so ladani idan zai yi kiran sallah ya zamanto yana da kwai alwala amma idan ya zo shi sai da ya kwada kiran sallah sannan kuma ya je alwala wannan ba za a ce ba kiran sallar shi bai yi ba kiran sallar shi yayi sai dai ya bar mustahabbi ana so ya zamanto yana da kai alwala ala uluwin sannan kuma wato idan zai yi kiran sallar ya hau saman guri wanda yake madaukaki an yakuna ala shay'in murtafi'in ya kasance a saman wani abu wanda yake madaukaki wannan shi ma mustahabbi ne wato wannan ada kenan a irin lokacin da babu waɗannan amsa kowa dinnan babu la sabika to idan mutum zai yi kiran sallah ladani to yana hawa kan asumiya ne idan ya hau asumiya sai ya bambara kiran sallah yana yi gurare da yawa inda kake tunanin cewa muryar shi ba za ta isa ba za ka yi tajin muryar shi a lokacin irin su wannan maladan dogo wani na wajenmu ne irin su su malan dan ada ladan dan ada yana na wani na Maynu ne duka sun rasu yanzu waɗannan lokacin nan duka sun yi irin waɗannan kiran sallar amma yanzu ina gani da yawa yanzu kawai lasabika ce ake in babu lasabika ma dai a masallacin ku za ka yi shi ne a haka nan saboda yanzu abun Allah ta'ala ya yalwata shi lasabikoki suna ta tashi ta gurare da dama akwai yanzu masallatan da ko babu wuta a garin nan za ka ji an yi kiran sallah idan lokacin kiran sallah ya yi an gane da kyau yawwa mustaqbilan sannan kuma ana so mai kiran sallah ya zamanto ya fuskanci alƙibla kal ya zamanto wato yana kallon arewa ya muku kiran sallah idan ya zo ladan ya shigo masallaci kawai ya kallaci arewa ya buga kiran sallah to ba za a ce ba kiran sallah shi bai yi ba kiran sallah shi yayi sai dai abin da yayi ya bar mustahabbi ولا بأس بتصف
تصففه يمينا وشمالا ولا يشتغل بالأكل والكلام ويبني ليسيره
ولا بأس بتصففه يمينا وشمالا تو باب لي في لاداني يكركتا بنغران داما باب لي في يكركتا بنغران هاغم أما دا فسكرش فسكرش دي يكركتا بنغران داما kuma ya karkata ta bangaren hagun wannan Isma'il saboda jiyarwa babu laifi wato kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim hadithan Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah As-Suwai Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace Bilalu yace yana kiran sallah faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala as-salah hayya alal falah kamar yanda yake cikin Bukhari da Muslim kuma hadithin mun karanta shi cikin Umdatul Ahkam wala yashtaghilu bil akli wal kalam mai kiran sallah ba zai shagaltu ba da ciyeci duk abin da ya shafi wani cin abu ne ya dako goro ya baskata ya ci bayan ya ce Allahu akbar Allahu akbar dan baskara ya ci wannan ba zai ba haka ko ya kama shi a wannan lokacin hakuri zai hal ya gama wannan kiran sallar haka nan waɗansu shaye-shaye mutum ne wanda ya saba shan shayi bayan ya fara kiran sallah kawai sai ya tuna ashe wani ya bashi shayi a leda ya sa a ajiyo ya dan dako ya dan tsotse kayan shi kada ya shagaltu da wannan wal kalam haka nan kuma mai kiran sallah kada ya shagaltu da surutu da zance idan kana kiran sallah to ba a so ka dinga zance eh za a ga waɗansu masu jama'a ne ya ne mutum ya ce eh ina kiran sallah ne ina zuwa kada ya haka nan eh ko sallama aka maka ka maida ta da ishara ballantana ma kuma kai a ce ka tsiri sallama an ce ma ka maida ta da ishara ka kai ba za a ce ba kawai mutum sallama kana cikin kiran sallah zance wanda ba shi da alaka da kiran sallar ba za ka yi shi ba ciye-ciye wanda ba shi da alaka da kiran sallah ba za ka yi shi ba to amma akwai guraren da zance idan mutum yayi larura ce take buƙatarwa da yayi shi to idan yayi in kadan ne yace wa yabni li yasirihi wato sai yayi gini akan kiran sallar shi akan abin da yayi na baya li yasirihi saboda zance dan kadan da yayi ko kuma saboda tamna-tamna yan kadan da yayi an gane yanzu yana cikin kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar akwai wata kwata wani makaho ya kawo mata kai ita kuma kwata tana da tsawo wata kila makahon nan in ya dirmiyu to kiran sallar nashi ma gabaki ɗaya sai ya hasu to yaro ne ce malam ku yi bangaren ku hannunku na dama ko bangare kaza ya mishi wannan kuma ya ci gaba da sallar shi babu laifi. Ko wani yaro yana fama ya tsoma hannun shi cikin wani mai mai wuta, to kace kai mamurwancin gyara yaron nan yana cikin sallah babu laifi, yana cikin kiran sallah babu laifi yayi haka nan. An gane ku? Wannan saboda larura ce ta bukatar da shi yayi. Idan ma hali ya zaman to dole sai ya je ya doke yaron nan, ko ya je shi sai ya je ya gyara wannan makaho din, in bai yi ba to zai iya bayarwa zuwa ga halakar shi wannan yaron ko halakar shi wannan makaho, to sai ya bar kiran sallar nashi kaco kam, ko da yayi rabi ya je shi ya tsayar da wannan yaron ya ceci wannan makahon, sai ya dawo kuma ya fara sabon kiran sallah. An gane da kyau? Shine yace wa yabni li yasirhi kinan wa idha qala fa innahu la yabni alayhi fa innahu yabtadi'u, wato yana fara sabon kiran sallah kinan. Na fa idha qala fala yabni ala ma wajada ala ma ala ala al-alfaz allati sabaqat wa innama yasta'nifu adhanan jadidan, yana fara kiran sallah sabo. Na
wal'a'ama yuqallidu arifan bil waqti,
wal'a'ama to ya halitta ladancin makaho, ya halitta a ce ladancin unguwar ku makaho ne babu laifi wannan, ya halitta kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya riki ladan makaho, ya riki makaho ladan. An gane ku? Abdullahi ibn Ummi Maktum makaho ne, to ya halitta ladan yayi kiran sallah ya zamanto, ya halitta makaho ya zamanto ladan, amma wannan makahon yuqallidu arifan bil waqt, wato sai ya zamanto yana taqalidi ga wanda yake masani ne ga lokaci, sai ya diba daga cikin ladannai wane ne wanda ya yarda da shi thiqa ne ma'mun, to sai ya lissafi da shi. Idan ya je ya kiran sallah kawai shi ma ya tashi ya tafi, ko kuma daga cikin ƴaƴan shi sai ya diba mai hankali ya ce to wane daga lokacin sallah yayi a sanar da ni, kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya bayani game da abin da ya shafi Abdullahi ibn Ummi Maktum. Abdullahi ibn Ummi Maktum sahabi ne na ma'aiki kuma makaho ne, ladan ne kuma, amma la yu'adhdhinu hatta yaqula lahu an-nasu asbahata asbahata, baya kiran sallar asbahi har sai an zo an ce mishi malam Abdullahi al-fujr ho yake towa, al-fujr yake to, sannan zai tashi ya tafi ya je kiran sallar asbahi. Na'am.
Wala yu'adhdhinu lil qada'i wala lil munfaridi,
wala yu'adhdhinu
wala yu'adhdhinu lil qada'i wala lil munfaridi,
wala yu'adhdhinu ko ko duk kowane in muka dauka zai fassaro, wala yu'adhdhinu lil qada'i, ba a yin kiran sallah saboda sallar da za a rama ta, sallar da lokacin ta ya fita idan aka zo za a yi ta, ba a yi mata kiran sallah. Wannan shine abin da jumhur suka tafi akai, ba a yin kiran sallah sallar da lokacin ta ya fita. Walal munfarid, haka nan kuma wala yu'adhdhinul munfarid, ma'ana alladhi yusalli munfaridan, wanda zai yi sallah shi kadai a gari ba a cikin daji ba, a gari ba a cikin daji ba, shi ma ba zai yi kiran sallah ba. Amma idan mutum yana cikin dokar daji lokacin sallah yayi, to wannan idan yayi kiran sallah duk abin da ya ji muryar shi a gobe kiyama sai ya mai shaida cewa shi mutumin kirki ne, kamar yanda hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna wanda yana cikin Sahihul Bukhari. An gane ku? Na'am.
Wan nisa'u yuqinna li anfusihinna wa yudiba li sami'ihi hikayatuhu wa yubdilu la hawqalata min al-haymalati min al-hay'alati.
Na'am. To shikenan. Wan nisa'u yuqimna li anfusihinna, mata su kuma suna tada ikama ne ga kawunansu. Mata ba kamar maza bane su bangaren abin da ya shafi tada ikama. Ni aka zo kowace mace ta tada ikama ga kanta in za a yi sallah, ta yi sallar ta ita kadai, wannan haka ma yake alaihi salatu wassalamu, wato ya shar'anta. Mace idan za ta yi sallah ta yi sallar ta a gida, ya fi lada sama da ta tafi masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta yi sallah a can. Haka manzon Allah sallama ya faɗa. Sannan kuma ta yi sallar ta a cikin falon ɗakinta, ya fi lada sama da ta fito cikin gidanta ta yi. Ta fito filin gidanta ta yi. Ta yi sallah a filin gidanta, ya fi lada sama da ta fito masallacin unguwarsu ta yi. Ta yi sallah a masallacin unguwarsu, ya fi lada sama da ta je ta babban masallaci na garinsu ta yi. ta yi sallah a babban masallaci na garin su ya fi lada sama da ta yi sallah a masallacin ma'aiki alaihi salatu wassalam. A to wannan yake nuni akan cewa mace a duk lokacin da ya zamanto ta ƙara boyewa wajen yin sallah to ta fi ƙara samun lada. In ɗakin ta ciki da baranda ne to ta shiga can cikin ƙuryar ta yi sallah a ciki ya fi lada sama da ta yi a anabi. An gane ku? Sama da ta yi a na farko ɗin. Sannan kuma ta yi a na farko ya fi lada sama da ta fito balbalin gidanta ta yi. An gane? Yawwara. To shi ne ya ce wanne sa'u yuqimna li anfusihinna, to mata su ma suna ta da iqama ne ga kawunansu. Wato wal mar'atu tuqimu sirran, a asirce take ta da iqama, ba a bayyana ba take. Unudiba li sami'ihi hikayatuhu, wato ana so ga dukkan wanda ya ji ladan yana kiran sallah to ya kwaikwaye shi duk abin da ladan din ya fada, kai ma ka fada, kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, wato idan kuka ji ladani yana kiran sallah to ku fadi kwata mukacin abinda wato ladanin yake fada. Wa yubdilu al-hawqalata min al-hay'alati, an gane? Yau wato yana musanya hawqala, yana zawwa da hawqala a gurin hay'ala. Idan aka ce hawqala shine la hawla wala quwwata illa billah, wannan shine akwai babu na annahatu wal ilhaq, annahatu wal ilhaq bangaren abin da ya shafi as-sarfu kenan. Akwai waɗansu kalmomi, waɗansu jumloli da za a sassako su a musu annabaranje annabaranje irin la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata kace hawqala, bismillah kace basmala, an gane ko? Dam'aza kace adala Allahu baqa'aka, shine dam'aza. Balbaqa, balbaqa, an gane ko? Shine adala Allahu baqa'aka. Dam'aza adama Allahu izzaka. Hay'ala, an gane? Hay'ala shine la hawla wala quwwata illa billah. A hawqala kenan ko? Hay'ala, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. Wannan dukkanin su ana ce da su wato an-nahat wal ilhaq, wadannan duka ake ce da su. Kazo ka da wadansu kalmomi yan kada amma kuma su kunshi ma'ana da yawa, irin kamar hamdala ana nufin alhamdulillah, an gane ku? Haylala ana nufin la ilaha illallah da sauransu. Wannan cikin littafin ar-risalatu an-nahwiyya a juz'i na 3 ya tattauna akan wato yayi babu mai cin gashin kanshi babun nahati wal ilhaq, idan a koma can za a gani. To shine yace wa yubdilul hawqalata, wato yana musanyowa yana zawwa da la hawla wala quwwata illa billahi min al-hay alati, gurin hayya 'ala as-salah da hayya 'ala al-falah. Wato lokacin da ladani yace hayya 'ala as-salah, saboda abin da yake nufi shine ku yi gaugawa, ku tattaro ku zo zuwa sallah, ku zo masallaci. To kenan kai da kai mai saurare, kai ma in za ka yi ba murya ba za ka daga, sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah. La hawla babu juyawa daga saban Allah, wala quwwata babu karfi akan yi wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala biyayya akan amsa wannan kira din, illa billahi face sai da agazawa ta Ubangiji. Na'am.
Wa fi nafilati yahki ila muntaha ash-shahadataini,
wa fi nafila, to wannan shine abin da hadithin Umar dan Khattab wanda yana cikin sahihu Muslim wato ya tabbatar shine wajen hawqala, wajen hay'ala yana musanya hawqala. A cikin sallah ta nafila kwa ya haki ila muntaha ash-shahadataini, wato yana kwaikwayon ladani har ya zuwa ƙarshen wato jumloli guda biyu na shaida, kalmar shahada guda biyun nan. Idan ya kwaikwaye shi bakin nan kawai sai ya ci gaba da sallar shi, sallar shi tana nan ta nafila ba ta bace ba, an gane ko? Amma idan ya ƙara daga nan hali ya je ƙarshe shikenan sai ya faru wata sallar nafila din. Amma idan yana cikin sallah ta farilla ba zai kwaikwaye shi ba ko daya. Na'am.
ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
نعم. ويقول توباين يا جماعة كلام سلا لأن سيئة اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم يا أبنجي رب هذه الدعوة التامة أبنجي ونن كلا ونديك كيكي ونن كلام سلا wato bayan ladani ya gama kiran sallah kai tsaye wato ba wannan addu'ar ba zai fara yi shine zai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda hadithan Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yana cikin sahih Muslim ya tabbatar thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashar thumma sallu laha liyal wasila فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أناه فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة مذا ألا صلى الله عليه وسلم أتي بأي الله داني يا جماعة كلام سلام سيكون مقيم الصلاة أتوأنا لو كتم تنزل صلاة إبراهيمية يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كو ɗaya daga cikin siyogoji da nasiyago na siyogus salati siyogoji na salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai yayi to bayan ya gama kuma sai yayi wannan addu'a اللهم رب هذه الدعوة يا أبنجي أبنجي ونن كلا وند تكي تككيا واتو له دعوة الحق كنا كلا وند يكي نغس كيا نو أبنجي سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والصلاة القائمة سننكم أبنجي wannan sallah wanda ake shirye-shiryen ta da iqamata nan ba da jimawa ba an gane ku ma'ana was-salati allati satuqam ubangijin sallar da sannu za a ta da iqamarta nan ba da jimawa ba ati muhammadan al-wasila ya ubangiji ka baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan babban matsayi a cikin aljanna wanda ake ce da shi al-wasila wal fadila ya ubangiji ka baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daraja doriya kan darajar da ya dace a bashi doriya akan abin da mutun ya dace a bashi wad darajatar rafi'a ya ubangiji ka baiwa ma'aiki alaihi salatu wassalamu daraja wanda take madaukakiya a aljanna wa ba'athu maqaman mahmudan ma'ana wa ba'athu yawmal qiyamati ya ubangiji ka tayar da shi ranar tashin alqiyama wa aqimuhu maqaman mahmudan wato ka tsayar da shi a matsaya wanda take abin yabo allazi wa'atahu wanda kuma alƙawali a wannan gida na duniya kace asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda to ya ubangiji ka tashe shi ranar tashin alqiyama ka tsayar da shi a matsaya wanda take abin yabo allazi wa'atahu wanda kuma alƙawali innaka la tukhliful mi'ad haqiqa ubangiji baka saba alƙawali to dukkan wanda ya faɗi wannan addu'ar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama yace ceto na ya zama wajibi a gare shi bayan ladani ya gama kiran sallah kai salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam shikenan sai kai wannan addu'a din bayan kayita kai kuma kana da kai lasisin ma'aiki alaihi salatu wassalam zai cece ka insha Allah ta'ala na'am
اللهم اسقنا من حوضه بكأسه مشربا هنيئا سائغا رويا غير خزايا ولا ناكثين برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اسقنا من حوضه يا أبنجي كشاير دمو دغ تفكي نمأيكي صلى الله عليه وسلم بكأسه دكوفي نمأيكي عليه الصلاة والسلام ودند أكتان ديسو a wannan tafki na ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ma'aiki alaihi salatu wassalam yana da kai wani face kin tabki kafin a shiga aljanna, wanda tsawon shi nisan tafiyar wata guda ne, fadin shi nisan tafiyar wata guda ne, ruwan shi wajen abin da ya shafi kalan shi yafi madara fari, wajen abin da ya shafi dadin shi yafi zuma dadi. Adadin kofunan da suke ajje a wannan tabki din adadin tubrarin sama ne, kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa, duk wanda ya sha wannan ruwa na alkautsara ba zai ji ishi ruwa ba har abada, da shi dai da ya ji ishi ruwa ya ƙare, sai dai ya sha ruwa saboda marmari amma ba dan jin ishi ruwa ba. Haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa. To Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda wato za ta sha wannan ruwa na tafkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mashraban hani'an, wato abin sha wanda yake hani'an mai daɗin haɗiya a makogoro, sa'izan wanda yake mai sauƙi hucewa ta makogoro, rawiyan wanda yake mai kosarwa wanda yake ba mai sawa ishi ruwa a gaba ba. Saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man shariba minhu fala yadhma'u abadan, dukkan wanda ya sha daga wannan ruwa na tafkina da shi da ishi ruwa har abada sun yi hannun riga, sai dai ya sha ruwa dan marmari a aljada ba dan wai ishi ruwa ba, da shi da ishi ruwa sun ƙare, in yana so ya yi azumi na shekara 1000 ma shi dai ishi ruwa dai ba za ta kama shi ba. Ghaira khazaya, halin kasancewar mu ba muna tababbu ba, muna ababan tabarwa daga wannan sha na ruwan tafki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba, wala najithina, sannan kuma halin kasancewar mu ba muna masu warwarewa alƙawalin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi da mu ba, tun muna alamuz zarri, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin bi rahmatika ya arhamar rahimin, muna roƙonka ya Ubangiji da rahamalka ya mafi jin kan waɗanda suke masu jin kai, ya mafi tausayin waɗanda suke masu tausayi, ya mafi alkintawar waɗanda suke masu alkintawa. Abinda muka yi daidai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai, abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. Wa bihadhal qadar kifaya, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.